Nigeria touches us every day in America.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake bayyana yadda kasar Amurka take ji da Nigeria. Dalili kenan da yasa ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari ta maida hankali wajen kulle yarjejeniyar dangantakar diplomasiya kan al'amura da dama da ƙarshe yake fatan za su amfani kasashen biyu musamman Nigeria a matsayin ƙasa mai tasowa. Shanin annobar coronavirus ne ke kan gaba a tattaunawar, inda Sakataren Blinken ya ce tuni da kasar Amurka ta baiwa Nigeria alluran rigakafi miliyan 700,000. Haka kuma ya ce ana sa ran kawo ƙarin wasu rigakafin nan da ƙarshen wannan shekara. Blinken ya bayyana cewa Amurka ta yi aikin haɗin gwiwa da Nigeria wajen yaƙi da cutar ta coronavirus, lamarin da ya ce kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu. A ɓangaren tsaro kuma Sakataren Blinken ya ce Amurka na aiki da Nigeria wajen yaƙi da ƙalubalen tsaro kama daga na 'yan ƙungiyar Boko Haram da ƙungiyar ISIS ta Afirka ta Yamma, wanda ya ce shi da mataimakin shugaban Najeriya sun amince cewar yana buƙatar ƙwaƙwaran shiri da tanadi da ya ƙunshi samar da ingantaccen rundunar soji da magance matsalar tsatsauran ra'ayin addini da kuma mutunta haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasa.
The United States is committed to helping Nigeria do that by continuing to invest in our security partnership and the institutions that strengthen the rule of law and that hold accountable those who commit human rights abuses.
Yace Amurka ta kuduri aniyar ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma wannan manufa ta hanyar haɗin gwiwar samar da tsaro da ƙarfafa bin doka da oda da kuma hukunta dukkan masu take haƙƙin bil'adama da cin hanci da rashawa da kuma duk ayyukan da kan iya cutar da 'yan Najeriya. Sauran muhimman al'amuran da aka tattauna sun haɗa da sha'anin inganta ilimi da kiwon lafiya da tada komadar tattalin arziki, kazalika da kuma shawo kan matsalar gurɓatar yanayi, inda kasar Amurka ta jinjinawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan ƙudurorin gwamnatinsa da ya gabatar a taron da ya gabata kan sauyin yanayi. Da yake mai da martani a madadin gwamnatin Najeriya, ministan harkokin waje Geoffrey Onyema ya ce tattaunawa tsakanin Najeriya da Amurka ta baya-bayan nan ta soma ne tun haɗuwar shugabannin biyu a babban taron sauyin yanayi na Glasgow, inda shugaba Joe Biden ya yi alkawarin tallafawa Najeriya wajen shawo kan ɗimbin matsalolin da take fuskanta.
We really look forward to working together in trying to help solve some of these infrastructure challenges that we.
Yace hakika muna fatan wannan haɗin gwiwa da aiki tare zai taimaka mana wajen magance wasu matsaloli da mu ƙasashe masu tasowa muke fuskanta. Kuma hakika muna farin ciki da wannan lamari ya zama tsari da manufa na zahiri na gwamnatin Amurka. Ko baya ga tattaunawa da shugaba Buhari, Sakataren Blinken ya kuma gana da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo, inda suka rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyin aiki tare, a yayin da kuma suka rattaba hannu akan sauran da ministan harkokin waje Geoffrey Onyema. A yau Juma'a ne kuma ake sa ran Blinken ya gudanar da jawabi ga manema labarai da wasu rukunoni na 'yan Najeriya akan manufofin gwamnatin Amurka a sakatariyar ƙungiyar ECOWAS da ke Abuja. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka, Abuja, Najeriya.